rahotanni na cewa wasu gungun mahara ne suka farma wasu ƙauyukan Fulani biyar da ke karamar hukumar Lau inda aka kone gidaje sace shanu ba ma ga rayukan da aka rasa su dai ma waɗannan ƴan gudun hijira da akasarin su mata ne da kuma ƙananan yara yanzu haka sun ba zamane zuwa jalin gofa da jiya da kuma wasu yankuna da ke makwabtaka da inda aka kai hare-haren kuma kawo yanzu ma tuni direbobi suka daina bin hanyar numan zuwa ma lofe inda lamarin ya fi kamari.
Da zan su daga kanwa ta sai ya ta sai matar kanwa sai kuma yayan kanwa. Wallahi ina zaune kawai ba zato haka kawai mutane suka afka mana da yaki suna kace mana mutane. Yanzu dai daga cikin waɗanda akwai mutum ɗaya yanzu a nan Federal Medical Center wanda aka soke shi da kibiya. Da zo na je na duba shi an yi sikanin an ce tiyata. To yanzu kuma akwai wani ɗaya wanda aka soke shi a ƙafa da mashi. To amma shi ma amma yanzu shi kan masan wani asibiti aka kai shi ba yanzu haka.
A wajen wani taro manema labarai a Jalingo, shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Taraba Jaro Sahabi Mahmud Tukur ya ce abin da ke faruwa ya kai halin haulayi da ke buƙatar ɗaukin gwamnatin tarayya.
Tsakiyar dare mahara suka shirya dungu gungu da suka kasa shiga abbare sai suka dubi menene mafita sai suka zagaya suka tafi ta gefen Mayo Lope suka shiga kauyukan Fulaninmu suka shiga inda ke cewa inda kama daga sa ya kama Bamga ya kama Santuraki ya kama Pantiladde ya kama Maladde dukkan da inda ka sani wannan guje ne mazauni na makiyaya sun shiga sun kakkashe su sun kona musu gidaje babu gaira babu dalili duk wanda ka tambaya ba me gaya maka cewa ga dalili sai dai kawai ga makami suna ihu suna cewa zamu kashe ku sai kun bar innan nan ba kasan ku bane suka hadu suka shiga wannan kashe mana Fulani suka kashe dabbobi shanukai a yanzu da nake gaya maka shanukan da aka sata ya fi 500 da wani abu wanda aka sassare su kuma har yanzu dai ba mu samu kiyasi na cewa ga iya shanukan da aka sassara ba sai dai a abbare jiya an sare shanukai kusan 37 sannan wasu da safin da aka samu wani karin wanda aka sare su sannan kuma rayuka don a yanzu haka nan mu da kiyasi kusan mutane 23 wanda kashe su
shedun gani da ido dai sun ce kawai yanzu fiye da mutum 20 ne ma aka yi wa jana'iza yayin da kwarunan 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP Debbie Misal wanda ko ta tabbatar da hare-haren da aka kai ta ce kawo yanzu mutum guda ne aka kama kuma rayuka shida ne ma suka salwanta.
Ai hasara rayuka mun tabbatar da mutum shida da suka rasa rayukansu mun kama mutum daya da kuma wasu ne shi da bindiga inda aka aikata wannan abu kuma muna kokarin kwakulo sauran mutanen da muna tsammanin suna da halin a ciki. Ba zan iya ba ka lissafin kauyuka a takaice ba inda zan tabbatar maka an samu tashin hankali a wannan wurin da kake magana kuma muna san kokarin gyaran sarmu suna nan suna ayyuka.
To sai dai kuma yanzu a ma lokacin da nake cillo da wannan rahoto cikin dare wasu majiyoyin tsaro sun ko tabbatar da cewa an samu cakke wasu da ake zargin ma da hannu a waɗannan hare-haren. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.